gabaga bo wansi wallahi
Allah ba mu namu ne ma na tare da samu zan yi kudi kudi a gina nake ji zan yi kudi 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 Allah ba mu namu ne ma na tare da samu zan yi kudi a gina nake ji zan yi kudi kudi kashe kudi shine mafarki na in ga dola shine mayafi na in faka benz da kamaro na ga bitcoin dubu a wallet na ga yama umma da abba na na tara kudi saura barna har naga kai na a private jet oh baba za a sha update ni da bill get down buga 442 makiya sai dai fa ku kai go to spiritual fiscal na fi karfin ku na fi karfin everybody taking what I'm doing is a joke cause I'm hustling wake fito na duka da sub come daddy in ferrari I can ride like a sari I can buy babe bugatti for some posa on the city
Allah ba mu namu ne ma na tare da samu
zan yi kudi 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 a gina nake ji zan yi